الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan safar wata na biyu ajerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulughul maram min adillatil ahkam na ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin babu sifatis salah karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 311 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na 312 hadisin Huzaifa ibn al-Yaman wa an Huzaifa radiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وانا حديثي دقى حذيفة جدا الله تتبت أغريش حذيفة صاحب السر وابو جن سر منزان الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يكيش وناي صلى تارد النبي إيراد أمن جن الله سكار تبت أغريشي فما مرت به آية رحمة باب وتا آية wanda take bayani bisa kan rahama da ta shude akan shi illa waqafa indaha yasalu face sai yayi tsaye ba a wajenta yana roƙon Allah wannan rahama wala ayatu azabin illa ta'awadha minha ko aya ta azaba face sai manzon Allah ya nemi tsari ba game da wannan azaba aya take bayani akhrajahu al-khamsa wa hasanahu at-tirmidhi wannan hadisin cikin shi akwai karantar da cewa ana son mutumin da yake sallah ya dora tadabburin ayoyin alqur'ani ya dora lura yana tunani akan ma'anonin ayoyin da abin da suka kumsa ba kawai ya karanta su ba ya shude sannan karatu na biyu cikin hadisin akwai karantar da mu halaccin roƙon Allah a cikin sallah wannan kuma ijma'i ne na malamai babu sabani cewa an shari'anta roƙon Allah a cikin sallah ka roƙi Allah rahama ko ka nemi tsarin shi game da azaba lokacin da kake cikin sallah ka karanta aya wadda take ambaton aljanna ka roƙi Allah aljannai ka karanta aya wadda take ambaton wuta ka nemi tsarin Allah game da wutai wannan babu sabani akan cewa a shari'ar musulunci an yarda ayi wannan inda ke da kai sabani wajen malamai shine bisa kan cewa har sallar farilla ma aya haga domin wannan manzon Allah ya yi shi ne a sallar nafila sallar nafila ce ta dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sai Huzaifa ya zo ya kabarta sallah yana biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karanta Fatiha sannan ya karanta Baqara yace fansurna alal qawmil kafirin sannan ya karanta suratul nisa da yake karshen ta ya karanta suratu Ali Imran to haka Huzaifa yake ba da labari yace manzon Allah yana karantawa sannu duk in yazo kan aya wadda ke da kai zancan rahama sai ya roki Allah wannan rahamai in yazo kan aya wadda take da kai zancan azaba ciki sai nemi tsarin Allah game da wannan azaba to kaga manzon Allah yayi cikin sallar nafila to wannan babu sabani wajen malamai cewa ya halatta mutumin da yake sallar nafila ya dora tadabburin ayoyin alqur'ani kuma yana roƙon Allah abinda ya karanta cikin aya na alherin da aya take magana kan shi yana neman tsarin Allah game da abinda ya karanta a cikin aya na wani sharri ko azaba ko matsala ko fitina wadda aya take zance a kai amma mun da malamai suka yi sabani bisa kan sallar farilla shin an yi nan ko ba za a yi ba mazhabar shafi'iyya suka ce za a yi suka ce domin saboda ma jaza fil nafila yajuzu fil farida illa bi dalili duk abinda ya halitta a yi cikin sallar nafila to ya halitta a yi cikin sallar farilla sai in dalili yazo ya dullu ala tafriq wanda ya nuni akan bambanci tsakanin nafila da farilla amma in dai babu dalili to asali ya halitta mazhabar hanafiya da hanabila shine ba za a yi ba sai cikin sallar nafila kadai idan suna ganin akwai sabanin malamai Allahu a'lam, amma abin da yake da rinjayi shine cewa ba za a yi ba sai a sallan nafila, domin a sallan nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, sahabbai duk kwadayin da suke yi wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallah keke da keke, ba a taba jin wani sahabi ba yayi cikin sallar farilla. Wannan ya nuna ma kenan abin da ke daidai shine cikin sallan nafila. Annabi a sallan nafila yayi, dan haka kai ma za ka yi a sallan nafila ne. Amma a sallar farilla, ita ma sallar farilla ana son mutum yana karatu ya dora tadabburi, ana lura da ma'anonin ayoyin da yake karantawa, amma ba zai dora tsayawa ba yana roƙon Allah wato tsari ko yana neman shi rahama. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma arruku'u fa azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum rawahu muslim. Daga ibn Abbas, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace ala ku saurara, wa inni nuhitu, lalle ni an hana ni. Idan manzon Allah yace an hana shi, to Allah ne ya hana shi kenan, don haka mabni lil majhuli ne. Amma qarara yake, idan manzon Allah yace an hana ni, to Allah ne ya hana shi. Idan manzon Allah yace an umarce ni, to Allah ne ya umarce shi. Idan sahabi yace an umarce mu, to annabi ne ya umarce su. Idan sahabi yace an hana mu, to annabi ne ya hana. Don haka manzon Allah yace ku saurara, lalle ne ni an hana ni, an aqra alqur'ana, in karanta alqur'ani, raki'an, ina a cikin halin ruku'i, aw sajidan, ko ina mai sujada, ana an hana shi karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada. To tunda an hana ka, bai halatta ba kai, bisa su malamai suka ce makaruhi, wasu suka ce abin ya wuce makaruhi haramu ne, wasu kuma suka ce a karahiya ce ta tahrim, dan haka dai a takaice haramun ne. Bai halatta ka karanta Qur'ani ba cikin ruku'i, kamar yanda bai halatta ka karanta Qur'ani ba cikin sujada. Wani gardi yake alfahari, wai shi in aka kabarta sallah kamin a gama sai ya izihi kaza yake wai, wai saboda tsananin kokarin tilawa, shi duk in an kabarta sallah to kamin a gama izihi kaza yake karancewa. Kaga wannan fallasa kai, yana nuna shi jahili ne, bai da fiqh, domin ba a karatu ko ina cikin sallah. Haka ba daidai ba ne mutum ya yi ta karatu ya ce in ya duka ko ya tashi ko ma wani lokaci karatu za ya yi ta yi. Ka gani kenan, yana nuna maka ita fa ibadan nan akwai lokacin da in ka yi ta sai ka ma yi cikoko, saboda tsare take. In ba a ce ka yi ba, ba za ka yi ba. Ba ka zawa ka yi ruku'i kawai, ka yi ta tilawa, ka yi ta karatu. Kuma daga ba ka ce Qur'ani ne ke da lahani a karanta, aka yan bid'a suke. In sun tabka bid'a aka ce masu ba kyau, sai su ce yo menene ba kyau ciki, kamar da yan maulidi ke cewa ko mu a maulidin namu ha Qur'ani ne muke karantawa, shin karatun Qur'ani shine ba da kyau? A bid'a ce ba ta da kyau. Saboda haka shi karatun Qur'ani yana da kyau idan ka yi shi akan yanda aka tsara a yi, amma idan ka sanya shi cikin bid'a to shikenan shi ma ya zama bid'a yin shi lokacin. Haka ma wani sai ya ce mu fa maulidin nan ba komai bane muke, wa'azi ne muke zauna mu yi da karanta sira. To ai cha kuka yi maulidi ne kuke yi, kaji shi kuma innamal a'malu binniyat, niyyar ku shine kun zauna ku karanta Qur'ani da niyyar maulidi. To dan haka wannan karatun Qur'ani ya rikide ya zama maulidi, ya zama bid'a, ba ku samu lada sai dai ku samu laka, ko lakan ma ba ku samu sai dai ku yi ciko akan shi, domin saboda ba a sa ku ba. In kun samu laka, ai abin ya yi daɗi kenan, babu lada babu laka, sai dai kawai mutum ya yi ciko. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ce duk mutumin da ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu akai, an mayar mai da kayan shi, mardudun alai. Manzo Allah ya ce lalle ne ni an hana ni in karanta alqur'ani cikin ruku'i ko sujada. Abinda yasa aka hana karanta qur'ani cikin ruku'i da sujada, saboda ruku'i da sujada su ne mahi girman halaye na sallah, wanda bawa yake kasancewa kaskance gaban Allah cikinsu. In mutum ya yi sujada, to babu wani hali cikin sallah wanda bawa ya yi nuna shi kaskantacce ne gaban Allah kamar halin sujada da ruku'i. Kaga in kai ruku'i surma yawa kai gaba daya, ka rage duk wani girman kai ka aje shi gehe, duk wani jiji da kai ka aje shi gehe, ka ce Allahu Akbar, Allah yafi kowa girma, shine mahi girma, don haka shi kasan kuyama. in kai sujada ka dora mahi tsadar gaban ka bisa ban kasa, wato huska ita ce mahi daraja mahi kimar gabbai a cikin gaban ka kaf, to ga tanan ka murmuza ta ga kasa, to domin Allah da haka kaga kenan sujada hali ne na kaskanci. To shi kuma alqur'ani magana Allah ce mai girma, ba a karanta ta cikin halin kaskanci, ana son a karanta ta cikin hali na girma, don haka aka ce daga tsaye ake son ka karanta shi lokacin da kake tsaye, amma lokacin da kai ruku'i ba a yarda ba, wannan wurin bai dace da karanta qur'ani ba, lokacin da kai sujada ba a yarda ba ka karanta, domin wannan halin bai dace da karanta alqur'ani ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an hana ni in karanta alqur'ani a halin ruku'i ko sujada, fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb, amma ruku'i ku girmama ubangiji a cikin shi. Don haka abinda ake so in kai ruku'i ka ce subhana rabbiyal azim, shine ma'anar fa azimu fihi rabb, ko ce ma subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, wa amma sujud, amma sujada fajtahidu fi du'a, to ku yi kokari wajen addu'a. Kenan idan kuka yi sujada to sai ku kokarta wajen yin addu'a, domin shine hali wanda wato bawa yahi kusanci ga ubangijin shi, kuma yahi kaskantar da kai ga Allah, don haka Allah yake karban addu'a cikin sujada. Fa kaminun an yustajaba lakum, haqiqan za a karba muku, rawahu Muslim, Muslim ne ya rawaito shi. Wannan hadisin ya karantar da mu cewa ana so cikin ruku'i mutum ya dora subhana rabbiyal azim, karamci abinda zai sauke ma wajibin karanta subhana rabbiyal azim shine kai sau guda, yawanci kuma ka kai goma, don haka mataki na farko shine sau guda mataki har zuwa uku in kai yayi, in kuma kana so ka kai wato gaya to sai kai sau goma. Haka ma idan kai sujada zaka ce subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kuma ya halatta kai addu'a, kuma addu'a ba tare da an iyakance ba an ce ka ci kaza ko kaza, duk wata bukata da kake da ita ya halatta ka roki Allah ita a cikin sujada, kuma ba sai da larabci ba, domin Allah ba na laraba bane su kadai, ka iya yi da yaran da ka iya. Don haka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kokari wajen addu'a, to kaga wannan magana ce manzo Allah yake yi wa musulmi gaba daya, da balarabe da bagwari, babu wani dalili da zai cewa sai da larabci. Babu laihi a ce in mutum ya iya larabci to yi da larabci, in ya iya larabci to yi da larabci, amma matukar bai iya larabci ba buzanci ya iya to yayi, Allah yana jin buzanci, zabarmanci ya iya yayi, hillanci ya iya yayi, don haka in ma gobarci ka iya yi Allah ta'ala yana ji, don haka sai ka roki Allah bukatarka a lokacin da ka yi sujada. Fa kaminun an yustajaba lakum, domin sujada tana cikin wajajen da ake fatan karban addu'a a cikin su, malamai suna zana wajajen da ake karban addu'a in mutum yayi, suna ambata sujada tana daga cikin wa'annan wajaje. Kenan wannan hadisi ya karantar da mu wato wa'annan sujada da ruku'i, wannan rukunai ne manya daga cikin rukunan sallah, babban rukuni ne ruku'i, babban rukuni ne sujada, shi yasa abi halatta kama wani sujada ba wanda ba Allah ba, da kai ma wani sujada wanda ba Allah ba to kai shirka, akwai matsala babba, saboda sujada lamari ne mai girma, ba karamin kaskantar da kai bane ba wayai, ya turmuza huskan shi mahi daraja ga kasa, don haka Allah kadai ake ma, ba ama annabawa ita, ba ama waliyai, ba ama shehunai, ba ama wani mai matsayi, kawai Allah za ka yi ma sujada. Shi yasa kaga saboda girman sujada da kuma kasancewar ta kaskantar da kai ne ga Allah, wasu ma da suka musulunta sai da suka nemi alharma a yahi masu sallah. Lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wanda suka musulunta suka nemi alharma, suka ce to su dai suna nema alharma sallan nan a yahe masu, saboda ba su iya wannan kaskanci, suna kallon wai kaskanci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ai dole sai an yi sallah, ba a musulunci ba sallah, da aka luzumta masa yin sallan nan sai suka ce za mu yi dadda akwai kaskanci cike da wulakanci. To wannan an masa uzuri saboda jahilci, lokacin da suka musulunta ba su san matsayin sallah ba, amma da suka fara sai suka ji dadin ta, suka gano cewa babu wanda isa ya raba su da sallah. To haka musulunci yake, in baka gano shi ba sai ka rena shi, amma in ka shigo shi ka fahimce shi ka dan dane shi to babu wanda zai raba ka da shi wanda yace zai raba ka da shi sai ka kashe shi ma don haka waɗannan bayan Allah da suka musulunta suka ce su ba za su iya suje ba za su iya sallah ba saboda kaskanci ne kawai suna neman alfarma sun yarda su yi musulunci amma dai banda sallah manzo Allah ya nuna musu ai abu ne wanda ba yi wa dole sai sun yi to sai suka yi da suka yi kuma shikenan suka ci gaba da yin sujada domin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ranar alkiyama idan Allah ya kama wasu karna zai masa azaba sai ya ce wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun sun kasance ana kiran su zuwa ga sujada suna lahiya alau amma suka ƙi yin sujada ga Allah rawahu muslim ana aisha radiyallahu anha qalat daga aisha yaddan Allah ta tabbata a gareta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana fadi a cikin ruku'in shi da sujadar shi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli manzon Allah yana fadin wannan zikirin kenan subhanakallahumma rabbana sarki ya tabbata a gare ka subhanaka sarki ya tabbata gare ka tanzihal laka kamar yanda ya gabata an yi bayanin subhana da in ta zo ma'anar shi tanzih allahumma ma'anan allahumma ya Allah allahumma abu biyu ne aka gami da ya da allahu don haka wanda ya ce allahumma to kamar daidai yake da wanda ya ce ya allahu aka ke cewa baka cewa allahumma kamar ka biyu da ya allahu sai dai in taukidi ne kai ne yayi don haka allahumma ya Allah rabbana aka ce sa rabbana ya zamo wato ismu ne almunada almunada a wajen malaman nahau idza kana mudafan aw shabihan bil mudafi fa innahu yunsabu don haka munada idan ya zama mudafin ne ko shabihun bil mudafi to nasaba ake yi mashi haka shi yasa aka ce allahumma kenan kamar ka ce ne ya rabbana ya rabbana ya sayyidana baka cewa ya sayyiduna ya sayyida da nasaba domin saboda munada inda aka mai idafa to zai zama da nasaba ya sayyidana ya qaidana ya mu'azzimana ya shafi'ana ya limama na gun da haka in ka duk abin da ka faɗi idan dai mai idafa ne to za a mai nasaba ne shine ka'ida wajen malaman nawa to shi sa ka ce allahumma rabbana ba a ce rabbuna ba ba a ce rabbina ba allahumma rabbana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijinmu wa bihamdika kuma hade da godiya gare ka allahumma ghfirli ya Allah ka mana gafara to wannan umarnin Allah ne manzon Allah yake biya wannan manzon Allah ya dora fadin haka ne bayan sabkar suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mai umarni yace idan Allah ya kawo taimakon shi ya taimaki musulunci musulunci ya samu ƙarfi da rinjaye idan Allah ya kai mu lokacin da Allah ya ba ku dama kuka yi fatahu makka makka mai daraja Allah ba ku iko kuka yi rinjaye wato kuka yi fatahu nata shine wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan kuma kaga mutane suna ta shugowa addinin Allah gayya gayya jama'a jama'a wato suna tawaga tawaga suna zuwa suna musulunta to shikenan alamomi ne na cewa mission kin da Allah ya turo ka kai ta cika ta kammala ajalin ka yayo kusa mi ya dace da kai fasabbih bihamdi rabbika ka dora tasbihi hada da godiya ga ubangijinka wastaghfiruhu kuma kai ta roƙon gafaran shi saboda shi mai yawan karban tuba ne mai yawan gafara ne ga bayin shi to shi sa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora fadin wannan cikin ruku'i bayan sabakan mai da haka bayan Allah ya kawo wato shekara ta 8 an yi fatahu makka mutane suna zuwa kabila kabila gayya gayya sai su zo su musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi nasara da rinjaye to sai ya canza daga wannan lokacin duk in yayi ruku'i ko sujada sai ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan kuma yana nuna ya halatta bayan kayi ruku'i ka gama subhana rabbiyal azim ka fadi haka sau uku ko sau adadin da kaga dama to sai ka kara da wannan wato addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kenan akwai halaccin hadin wannan cikin ruku'i ko cikin sujada muttafaqun alayhi wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه وانا حديثنا أبو هريرة الله يقارى ما يردى يجي منزا الله سيراد أمين شان الله ستبت أغريشيا كسنش ونشاء أمبتشيوا كان تنانوني استمرارية إذن كان تطوت تنانون واتو منزا الله حكيكي كلهم دين 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 حكيكي إذا قام إلى الصلاة إذن يتاشي زوا صلاة yukabbiru hina yaqum yana yin kabbara lokacin da yake tsayuwa wannan ita ce takbiratul ihram kabbara haram zance akan ta ya gabata rukuni ce daga cikin rukunnan kunnan sallah idan mutum bai yi kabbara haram ba to bai shiga ba ma kwata kwata cikin sallah da mutum kuma dole ne daga tsaye ake son kai kabbara haram idan dai kana da iko wanda baya da ikon tsayuwa shine aka sabke ma kamar wanda yake da larura ba zai iya yin sallah daga tsaye ba zai yi daga zaune to kaga kabbara harama ma zai yi daga zaune amma duk mutumin da yake da iko to dole ne shi sai daga tsaye za ka yi kabba shi yasa in mutum ya zo wajen kabbara harama sai ya yi ta daga zaune lahiyar shi subul kakal to ba ta yi ba kuma yanzu bai shiga cikin sallah ba ko kuma yi ta daga duke ko daga tsugunne to duka ba ta yi ba dole sai daga tsaye tsaye zikam haka ake so kai sannan ka ce Allahu Akbar kai kabbara harama wato wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kabbara lokacin da yake tsayuwa thumma yukabbiru hina yarka'u sannan yana yin kabbara lokacin da yake ruku'i kenan in zai je ruku'i yana cewa Allahu Akbar wannan kuma kabbarorin da za a ambata a baya shine wato takbiratul intiqal dama kabbarori cikin sallah sun kashi kashi biyu akwai kabbara ta doli wanda rukuni ce ita ce kabbara harama ko ita doli sai an yi ta wannan rukuni ne cikin rukunnan sallah to sai sauran kabbarorin waɗanda ba takbiratul ihram ba su kuma me matsayin su to su kuma malamai suna da sabani akan su wasu malamai suna ganin wajiba ne daga cikin wajiban sallah wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala cewa takbiratul intiqal min wajibatis salah a wajen shi shi kabbarori waɗannan na cirata a cikin sallah daga ruku'i zuwa sujada zuwa tasawwa waɗannan wajibi daga cikin wajiba to in aka yace wajibi ne kenan wanda ya bar su a halin mantuwa akwai sujada ta raba kanuwa akan shi su kuma jumhurin malamai suna ganin ba wajibi bane sunna ce daga cikin sunnonin sallah to wannan shine maganganun da ke da kai na malamai akan wato waɗannan kabbarorin da wannan hadisin ya ambata tsakanin kabbara ta rukuni da kabbara ta wajibi ko kuma ta sunna a wajen sauran malamai thumma yaqulu sami Allahu liman hamida sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sami Allahu liman hamida lokacin da zai dagawa daga ruku'i sami Allahu Allah ya amsa liman hamidahu ga wanda ya gode mashi kaga kalmar sami'a nan ma'anan shi shine istaja'a ajaba ajaba Allah shine ma'anan sami Allah domin saboda sami'a yana zuwa da ma'anar ji yana zuwa da ma'anar ijaba idan yayi ta'addi da lamun to kai tsaye ijaba yake ne idan kuma yazo babu ta'addi da lamun shikenan to kai tsaye yana nihin ji na hakika kamar yadda Allah ta'ala ya ce qadi sami Allah kaga bai ce qadi sami Allah liman bako cewa qadi sami Allah qawlan lati to nan ji ne Allah ta'ala yana ji Allah mai ji ne ji na hakika sannan haka Allah ta'ala ya ce laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya kaga shi ma nan wurin ji ne ko amma aka ce sami'a Allahu liman to wannan ana nihin amsawa Allah ya amsa ma wanda ya mashi godiya hina yarfa usulbahu, manzo Allah yana fadin haka ne lokacin da yake dago bayan minar ruku'i daga ruku'i, thumma yaqulu, sannan yace wa huwa qa'imun, alhali yana tsaye, rabbana walakal hamd, aga rabbana walakal hamd, sai manzo Allah ya fada haka. Kenan wannan rabbana kamar yanda ya gabata an yi mai nasaba ne a matsayin munada, an shahi kenan abin nan nida'akin shine taqdiruhu ya ko ya rabbana walakal hamd, dan haka cewa haka rabbana walakal hamd akwai riwaya da tazo rabbana lakal hamd ba wawu, akwai kuma riwaya da tazo ta ƙara allahumma, allahumma rabbana walakal hamd da allahumma da ƙarin wawu, akwai kuma riwaya allahumma kadai ba wawu, allahumma rabbana lakal hamd, da haka kala hudu ke akwai rabbana walakal hamd, rabbana lakal hamd, allahumma rabbana walakal hamd, allahumma rabbana lakal hamd, duka waɗannan hudun sun halatta, amma wanda yahi su cika yahi su zama wato yahi su dacewa mutun ya dore yi shine ya hada da allahumma da wawu, allahumma rabbana walakal hamd, wannan shine mahi cika, shine mahi inganci jiki wanda ya dacewa mutun ya, amma sauran kaga wata riwaya ta zo da ragowa ta allahumma rabbana walakal hamd, wata kuma da ragowa ta wawu rabbana lakal hamd, wata kuma da ragowa ta wawu allahumma rabbana lakal hamd, to mahi cika shine mutun ya ce allahumma rabbana walakal hamd, thumma yukabbiru hina yahwi sajida, sannan yayi kabbara lokacin da yake surmayawa sujada, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, sannan yayi kabbara lokacin da yake dago kanshi daga sujada, thumma yukabbiru hina yasjudu, sannan yayi kabbara lokacin da yake tafiya sujada, thumma yukabbiru hina yarfa'u, sannan yayi kabbara lokacin da yake dagowa daga sujada, thumma sannan yaf'alu dhalika fi ssalati kulliha, yana aikata haka cikin sallah gaba dayanta. To wannan kaga hadisin ya gaya mamu wajajen kabbarori ko wajajen da ake kabbarori cikin sallah sune waɗannan wajajen da hadisi ya ambata, kuma yaya ake kabbarorin, yanda ake yin su shine ana yin su tare da aikin in sujada ce, to tare da sujada daga farkon sujada zuwa ƙarshen ta, tsakanin haka nan ake son kai kabbar, ba sai kai kabbare ba sannan ka tafi sujada, ba sai kai sujada ba sannan kai kabbare, a an hisan lokacin da kake cikin yi, in sujada ce lokacin da kake cikin yin ta zaka yi kabbara, in dagowa ne daga sujada ko daga wato ko kuma zuwa ruku'i, ma'ana ayyukan waɗannan takbiratul intiqal lokacin da kake cikin yin ayyukan ne zaka yi ta. Wa yukabbiru hina yaqumu min as-sinataini ba'da al-julus, kuma yana yin kabbara lokacin da manzon Allah yake miƙewa tsaye, min as-sinataini daga raka'a biyu, bayan yayi raka'a biyu ya zauna ko yayi zaman tahiyya, to idan zai miƙewa tsaye zuwa ga raka'a ta uku to yana yin kabbara ba'da al-julus bayan zama. To wannan hadisin ya nuna mamu wuraren da ake son mutun ya dora cewa Allahu akbar cikin sallah, dama kabbarori cikin sallah kowace raka'a tana da kabbara biyar kenan, in mutun yayi sallah asuba ita da ke da raka'a biyu to zai samu kabbara goma ne ko, to amma akwai ƙarin tasha ɗaya ita ce wato wacce ce tasha ɗayan takbiratul ihram, ita ce tasha ɗaya domin ita farko ake yin ta, to kowace raka'a kuma tana da kabbara biyar, to in ka haɗe kenan sun zama kabbara nawa, sun zama kabbara 11 in sallah mai raka'a biyu ce, idan kuma sallah mai raka'a uku ce to kabbarorin suna zama kabbara 17, domin saboda kowace raka'a an ci tana da biyar, to ga takbiratul ihram kuma ga kabbarar da kake yi bayan gama tahiyya, ita ma wannan ba ta cikin kowace raka'a, dan haka in ka dade ta sun zama 17 ko, in kuma sallah mai raka'a hudu ce to tana da kabbara 22, sallah mai raka'a hudu ce kabbarar ta 22, in mai raka'a uku ce kabbarar ta 17, in kuma mai raka'a biyu ce kabbarar ta 11, kabbarori 11 ake cikin ta. Dan haka yanzu sallolin mu guda biyar wanda muke yi, sallah asuba da azhar da la'asar da magriba da isha'i, idan muka lissafa kabbarorin su sai mu ga mun ce mai raka'a hudu tana da kabbara 22 ko, to mai raka'a hudu uku ce da azhar da la'asar da isha'i 22 sau 3 66 kenan ko, to 66 plus kabbarori guda 11 na sallar asuba 66 plus 11 egal 77 ko to 77 plus kabbarori guda 17 na sallar magriba ga 77 ga 17 sun kama gome ya 9 da 4 ko 94 kenan da haka in ka hada sai su baka 94 kenan kabbara 94 sune kabbarorin da muke yi na sallolin farilla guda 5 a cikin yini kenan sune kabbara dariba nawa kenan dariba 6 kenan sune kabbarorin da mutum yake yi a cikin sallolin shi na farilla na'am to wannan hadisin kenan ya karantar da mu wajajen yin waɗannan kabbarorin muttafaqun alai wa ana abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال daga Abu Sa'id al-Khudri yadda Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i qala sai yace Allahumma rabbana lakal hamdu to kaga wato nan wata riwaya daban ta zo gon Allahumma rabbana lakal hamdu manzon Allah sallam idan ya dago kansa daga ruku'i haka yake fa Allahumma rabbana lakal hamd amma yana fadin haka ne bayan ya ce sami Allahu liman hamida kamar yadda ya gabata shi sama malamai suka tattauna akan cewa wai sami Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamd wa zai fade su liman ne zai fade su ko mamu ko mai sallah shi kadai ko ku dukkan su za su fadi wannan akwai sabani wajen malamai akwai malaman da suka ce liman shi zai ce sami Allahu liman hamida kadai mamu za su ce rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd wannan kauli akwai kuma wanda suka ce liman da mamu za su ce dukkan su za su ce sami Allahu liman hamida liman zai ce sami Allahu liman hamida su ma mamu za su ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ina amma in liman yace sami Allahu liman hamida suka ce to zai ce asirrance rabbana wa lakal hamd ne hay a wannan asirrance ne zai fadi wasu kuma wato sun fada akwai dai maganganun malaman fiqh daban-daban mabambanta akan cewa kenan babu laihi idan mamu yace sami Allahu liman hamida dan dagowa daga rukuki duka babu laihi ko ya ce ko bai ce ba babu matsala amma dai abinda hadisi ya nuni shine cewa wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd aka hadisi karare zo yace idan liman yace sami Allahu to shi sama wasu malamai suka zabi cewa liman shi ne yace sami Allahu liman hamida saboda wannan hadisi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma rabbana lakal hamd sai yace mil as-samawati wal ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd kaga wannan sigai ta wato in mutun ya dago daga ruku'i zai karanta wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ubangijin mu lakal hamdu godiya gare ka take kenan godiya ta kace sai ce mil as-samawati mil'a kenan da fataha akan alhamza mil'a haka nan ne riwayan yaso kenan kuma ya halatta a ce mil'u amma sai dai riwayan mil'a ita ta inganci domin in kace mil as-samawati to an yi mai nasaba ne akan wato cewa sifa ne na masdarin mahzuf ma'anan shi kenan allahumma rabbana lakal hamdu hamdan mil as-samawati kenan dan haka sifa ne na masdar mahzuf to wannan shine ya inganci wasu kuma sun ce ana iya cewa mil'us samawati wal ard akan cewa jumla ce isti'nafiyya mil'us samawati wal ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du ahlus sana'i wal majd kuma ko kuma a ce ahlus sana'i wal majd ahqqu ma qala al abd kenan godiya wadda mil'us samawati za ta cike sammai gaba ɗaya sammai gaba ɗaya wal ard da ƙasai gaba ɗaya wa'annan manya-manyan halittun wato godiya da za ta cikewa domin Allah shi ya cancanci godiya wato da kowace irin kalar godiya godiya mara iyaka tunda Allah yana yin ni'imomi wanda ba su lisahuwa to ya kamata a mashi godiya wanda ba ta lisahuwa wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd kuma godiya wanda za ta cike wani abu min shay'in ba'd wani abu wanda kaga dama bayan wa'annan kenan ba'du wannan an yi mai wato an yi mai rufa'a ne saboda idafa ko idafa mahzufiya, saboda haka daman an idafa mahzufiya ana yi mai rafa'a. Ba'adu, ina an akwai abin da aka shahi a nan wuri ana kaddara shi. Ahla sana'i wal majdi ahqqu ma qala al abd, ina ahla sana'i Allah kai ne ma'abucin yabo, wal majdi kuma kai ne ma'abucin girma. Ahqqu ma qala al abd, wato kai ne kafi cancanta da abin da bawa ya faɗi, ko kuma ya zama ahqqu ma qala al abd. Kenan akwai takdiri guda biyu, malaman nahwu wajen irabin cewa suna cewa ahqqu ma qala al abd, suka ce a haƙo ma ƙalal abdu Allahumma la mani alima ataita, kenan sai zama a haƙo ma ƙalal abdu shine mubtada, khabar ɗin shi shine la mani alima ataita, sai zama jumla ce. A haƙo ma ƙalal abdu, mahi cancantar abinda bawa ya faɗi, la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata, kenan akan haka la mani alima ataita sai zama shine khabar nashi. Sannan kuma ana karantawa a haƙo ma ƙalal abdu, sai zama jumla ce cikakka akan takadirin cewa huwa ahqqu ma qala al-abd, kenan sai zama shi ahqqu ma qala al-abd shine khabar, gurgurdan yanda malaman nahwu suka yi irabin shi, gurgurdan yanda ma'anar take tahiya. Kenan wato shine abinda bawa, wato abinda ya cancanta bawa ya faɗi. Kenan wannan zancen na godiya da ya gabata, ko kuma ahqqu ma qala al-abd, abinda ya cancanta bawa ya faɗi sai zama shine abinda aka faɗi a bawa. Wa kulluna laka abdu, kuma wa kulluna laka abdun, wannan jumla i'tiradiyya ce, jumla ce mu'tarida a tsakanin su. Don haka kaga wanda suka ce khabar din shi shine la Allahumma la mali lima ta tuk, kenan wa kulluna laka abdun, wannan i'tiradun jumla ce mai zaman kanta wanda ta bujiro tsakanin su, tsakanin mubtada da khabar. Wa kulluna laka abdun, kuma dukkanin mu bayi ne gare ka, dukkanin mu bayi ne gare ka, gaba ɗayan mu da kafirin mu da mimmunin mu da shaqiyyin mu da sa'idin mu da fajirin mu da salihin mu da dalihin mu, dukkanin mu bayi ne gare ka ya Allah. To dama ubudiyya kala biyu ce, akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khassa. To wannan ubudiyya amma ake ni kenan gaba ɗayan mu. Ubudiyya amma shine kowa bawan Allah ne, kafiri kake duk arnancin ka kai bawan Allah ne, domin ƙarƙashin mulkin shi kake, ƙarƙashin caccan zawon shi kake, yanda ya ga dama yake gudanar da tahiyar rayuwanka ba yanda ka ga dama ba, kenan bawan shi ne ko ka so ko ka ƙi. To akwai kuma ubudiyya khassa, wadda ita wato shine bayan Allah wanda suke yi ma Allah da'a. To wannan kuma daraja ce da matsayi, kamar ubudiyya wadda Allah yake kiran annabi da ita a wajaje masu daraja, subhanallazi asra bi abdihi, kamar yanda Allah ta'ala yace wato fakazzabu abdana wa qalu majnunun, akan annabi Nuhu ko kazzabu abdana, kenan wannan ubudiyya khassa. Wa kulluna laka abdun, Allahumma la mani'a lima a'taita, Allahumma la mani'a, kenan Allahumma daga bata mun ce kira ne tare da wato munada aka haɗe, ya Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita, la wannan la nafiya lil jinsi ce a wajen malaman nahwu, ta'malu amalu inna, irin aikin inna take yi, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, tana yi ma suna nasaba ta yi ma khabar rafa'a. Da haka aka ce la mani, a kenan mani a shine ismu la, wannan nafiya lil jins shine ismu nata. Lima a'taita kuma shine shibhu jumla muta'alliqun bi mahdhufi khabar, kenan akwai khabar nan da aka goge ana kaddara shi, ya ake kaddara shi, amma ana akwai ra'ayi bi wajen malaman nahwu. Akwai malaman nahwu wanda su shibhu jumla da kansa shine khabar ko, don haka akan wancan ra'ayin nasu in muka ce la mani alima a'taita, sai mu ce mani a shine ismu la nafiya lil jins, lima a ataita shine khabar na la nafiya lil jins, shikenan shi lima a ataitan gaba ɗaya shine khabar na. In kuma wajen waɗanda suke cewa wato shibhu jumla bai zama khabar, sai dai ya zama muta'alliqun bi mahzufi khabar, kenan sai ya zama za a kaddara shi, Allahumma la mani a mawjudun lima a ataita, ya Allah babu wani mai hani samamme wanda isa ya hana abin da ka bada, babu shi, kenan sai ya zama khabar na la nafiya lil jins, kaddara shi za a yi da mawjudun ko la mani a ka'inun lima a ataita, ko la mani a mawjudun lima a ataita, ko la mani a mustaqirrun lima a ataita, ko abin da suka ga dama masu larabci suka kaddara. la mani ali ma atayta, ya Allah babu wanda zai iya hana abin da ka bada, wala mu'tiya lima mana'ta, kuma babu mai bada abin da ka hana. In Allah ya bada babu mai iya hanawa, in Allah ya hana babu mai iya badawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ya karantar da Ibn Abbas tun yana dan yaro, yace ka sani annal umma law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka. In suka tattaru akan su cutar da kai da wani abu, ba su iya cutar da kai sai da abinda wannan yana daidai da fadin Allah ta'ala, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu wala yanfa'u dhal jaddi, kuma ma abucin wadata baya amfani, minkal jaddi daga gare ka ne wadata take, dan haka wadata ba ta amfani, talauci ba ya amfani, mulki ba ya amfani, matsayi ba ya amfani wajen Allah. Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salih. Dan haka ba wadata, talauci, matsayi, wato takama da yawa duka bai amfani wajen Allah. Abinda kawai ke amfani wajen Allah shine imani da aiki na kware. Dan haka ba ruwan Allah da talaucin ka, in kai kowa talauci sai Allah kai ka wuta in baka mai biyayya ba. Ba ruwan Allah ce a kawai ai talaka ne ya za a yi talauci kuma ya je wuta tsaf zai je ta idan bai bi Allah ba. Babu ruwan Allah da wadata ka, in kai kowa dukiya a duniyan nan sai Allah ya sa amma dukan ciya kuma a kai ka wuta. Ba ruwan Allah da yawan dukiyanka. Saboda haka wadata ba ta da amfani wajen Allah. Shine wato daga gare shi ma ne wadata take. Don haka kenan shike wadatawa, shike talautawa, shike azurtawa, shike talautawa. Don haka ba ta da amfani. In kuma an ce al-jiddi da kasara, wala yanfa'u dhal-jiddi minkal jiddu. To sai zama kenan al-jiddi ma'anan shi kokari. Mai kokari, kokarin shi bai da amfani. Domin kokarin daga gare ka ne, ma'ana kai ne ke datarwa. Duk mutum yanda yayi kokari, yayi ta kokarin, yayi kokari to bai isa yayi kokari ba sai in Allah ya azurta shi da kokari, domin shine wanda yake azurtawa da kokarin. Kai ta kokarta ka kokai kokari to ba za ka yi kokarin ba sai in Allah ya so kai, domin tawfiki daga wajen shi yake. Rawahu Muslim. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, daga Ibn Abbas yadda Allah tabbata a gare su, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace umirtu, an umarce ni. Waye umarce shi? Allah. Dan baya mun gani cewa in annabi yace an umarce shi kai tsaye Allah, to haka nan ne yace an umarce ni. An asjuda ala sab'ati a'zamin, in yi sujada akan wato kasusuwa guda bakwai, alal jabaha, akan goshi, wa ashara biyadihi ila anfihi, ya nuni da hannun shi zuwa hancin shi, da daina da hannuwa, wa rukbatain, da gwiwai, wa tarafil qadamain, da ya gehukan wato daga muttafaqun alayhi. Wannan hadisin ya karantar da mu gaban sujada guda bakwai. Haka wannan gaban ana son idan mutum ya yi sujada dukkan su su yi sujada. In mutum ya samu tangarda a wani daga cikin su da ganganto akwai tangarda cikin su gidan shi, in kuma a halin uzuri ne a mai uzuri, amma dai waɗannan su ne gaban sujada. Lalle ne mutum ya kiyaye, kuma sujada tana da girma, mun ambace matsayin sujada. Wa an ibn Buhayna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza salla sajada faraja bayna yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi, muttafaqun alayh. Daga Ibn Buhayna. Ibn Buhayna wannan ana nisba da shi ne zuwa ga mahaihiyar shi, Buhayna mahaihiyar shi ce, amma shi sunan shi Abdullahi, kenan Abdullahi Ibn Buhayna, kamar yanda ake nisba ga Abdullahi Ibn Umma Maktum, haka shi ma zuwa ga mahaihiyar shi ne go, amma sunan shi Abdullahi, sunan baban shi Malik, dan haka Abdullahi ne Ibn Malik. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kasance idza salla, idan yana salla, wa sajada, kuma ya sujada, farraja baina yadaihi, yana wato budewa tsakanin hannayen shi, hatta ya badu bayadu ibtayhi, har hasken hamatan shi ya bayyana, kenan hatta ya badu bayadu ibtayhi, har hasken hamatan shi ya bayyana, muttafaqun alayhi. Abinda wannan hadisin yake karantar da mu shine manzon Allah idan yayi sujada to yana bude hannuwan shi, yana bude su sosai ya ware su, kuma yana kaiwa matuka wajen bude su, saboda har hasken hamatan shi yana bayyana, kenan kaga yana kaiwa makwara. Wannan haka ake son mutum in yayi sujada ya bude hannuwan shi, kai ya gangame su ta yanda za su dunkule su game da mukamakin shi, yana zama mukamakin shi ya game da jehohukan shi, wannan ba daidai bane. Ana son ya bude tsakanin mukamakan shi da gehohukan jikin shi, wato sai in halin larura ko kuma in halin kiyamul layl. In kiyamul layl shi ake aka yi sujada mai tsawo, ya halatta ka dan jingina gwiwan hannuwanka, gwiwoyinka, wannan ba matsala. Manzon Allah ma shi ya umarni da haka lokacin da sahabbai suka kawo mai koken tsayin sujada a cikin kiyamul layl, sai ya ce to ku nemi mataimako da gwiwoyi mana, ku dora jingina gwiwoyinku zuwa ga gwiwan hannu. Kenan kaga in sujada kiyamul layl ce ba laihi nan gurin, amma idan dai ba ita bace, to ya kamata ka bude hannuwanka kakka bari su taba gehukan jikinka ko makamancin haka. To kuma haka ma idan wata larura ce ta samu mutum ba zai iya ba, to babu matsala. Amma in dai babu larura, to wannan yana cikin sunnonin sallah, mutum ya bude tsakanin, kenan sunna ne yin haka. Kuma idan mutum cikin jama'a ne yake yana sallah, to bai kamata ba ka zo ka tattakure dan wani da ya karanta hadisi ya ga yazo yana ta kuntata ma mutane, saboda bai ida fahimta yanda ake nihi. Manzon Allah liman ne shi kadai yake wurin shi, dan haka yake bude hannuwan shi. Kai kuma ma mu ne cikin jama'a, ka zo ka kace wuri, kaga zaka kace wuri kwarai, kuma zaka kuntata ma na kusa da kai, ka bubbude wato hannuwanka, ka aza masa gwiwanka, kaga wannan akwai cutarwa ciki, ba haka annabi ya karantar ba. In cikin jama'a kake, zaka yi yanda babu kuntata ma wani, kai kokarin ka iya kiyayewa ba tare da ka kuntata ba, kuma kai abin da ya sabaka, domin sunna ce daga cikin sunnonin sallah wannan. In ma ya kama ka bar ta, sai ka bar ta shikenan. Wa an al-Bara bin Azib radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha sajadta fad'a kaffayka warfa' mirfaqayka, rawahu Muslim. Daga Bara ibn Azib, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace idan kai sujada fad'a kaffayka, to ka aje tafin hannuwanka kasa, warfa' mirfaqayka, kuma ka dago wato gwiwoyin hannuwanka. Kenan ba a san mutun yin sujada sai ya aza gwiwoyin hannuwan shi kasa. A wannan sai dai kamar yadda na faɗi, in kiyamul layl ce ake kasha wahala, sujada ta yi tsawo, to wannan babu laihi in kadan yi haka nan, dan kadan sha, dan kadan huta, ko kuma wato wani uzuri daban. Amma in dai ba haka ba, to an hisa in mutum yin sujada ya zama tafin hannuwan shi sune suka hau kasa, gwiwoyin hannuwa kuma ya dago su, basu taba kasa ba. Wa an wa'il bin hujr radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha raka'a farraja bayna asabihi wa idha shaddada dhamma asabihi, rawahu al-Hakim. Wannan kuma hadisin Nawa'il ibn Hujr, shi kuma yana karantar da mu bambanci yanda ake bambance hannaye cikin sujada da ruku'i. Manzo Allah idan yayi ruku'i, to yana bude tsakanin yatsin shi, ma'ana yatsin shi bubbude suke, saboda damke gwiwan suke ko, kenan sai su zama wawware, baya gangame yatsin hannuwan shi, za a bubbude su bisa gwiwan shi, ya damki gwiwan shi, to haka yake cikin ruku'i. Amma cikin sujada kuma duk dunkule su yake haka, su gangame da juna dan dukkaninsu su fuskanci alƙibla. To shine wannan hadisin Nawa'il ibn Hujr yake karantar da mu, haka manzon Allah yake. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yusalli mutarabbi'an. Daga Aisha, yaddan Allah ta tabbata a gare ta, tace naga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah, yana mai tamukela, kenan yana mai zaman tamukela. Rahun Nasa'i wa Sahih Ibn Khuzaimah. Mutarabbi'an, at-tarabbu'u shine zaman tamukela. To wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi a halin larura, lokacin da wani doki wato ya kado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama diddigin shi ya tabu, ya samu gocewa. To lokacin nan ne manzon Allah sai zama bai iya tsayuwa cikin sallah, sai yake yin sallah daga zaune. To lokacin in yayi zaune, sai yi zaman tamukela. Zaman tamukela shine mutum ya tattara kawahuwan shi, wato wannan kwabirin naka, ka dauke shi ka dora bisa wannan kwabirin naka, kenan sai ya zama digadigan ka kawo da wannan diddigin a wancan bangaren, wannan a wancan bangaren, wannan shine zaman tamukela. To in mutum zai yi sallah a zaune, haka nan aka fi so yayi irin wannan zaman a lokacin, kenan irin wannan zaman shine madadin tsayuwa ga mutumin da yake lalarura bai iya sallah daga tsaye, ko kuma mutumin da wato yake sallan nafila, dan ta sallan nafila ko babu larura ya halatta ka yi ta daga zaune. To ko kuma sallan nafila ce kake daga zaune, to madadin tsayuwa sai kai zaman tamukela. Amma wajen zaman tagowa daga sujada ko kuma zaman tahiya, shi kuma za ka yi irin wancan zaman wanda aka gai, at-tawarruku ko kuma al-intisab. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bayna sajdatayn allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni rahul arba'a illa an-nasa'i wa lafdhli abi dawud wa sahul hakim daga ibnu abbas lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadi tsakanin sajdodi guda biyu kenan in yayi sujada ya dago kamin ya koma ta sujada ko to shine tsakanin sajdodi guda biyu yana cewa allahumma ghfirli to wannan wajibi ne ko shi kadai ne kai tawai Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli ko rabbi ghafirli rabbi ghafirli ka fadi sau daya shine doli in ka kara abin da ya karu wannan wato balgwadan yanda kake iya ambatawa ne zakai amma sau daya shine na doli to sannan manzo Allah yana fadin wannan zikirin gaba daya domin sallah gaba daya ta'addu'i ne da zikirori babu bi halatta ba inda ake zikirorin sallah ka zo ka ki kai ka shanta ke ka wuce doli ne sai ka ambata su haka zaka ce Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mani almaghfira shine as-sitr sitr ta zanubai shine gafara dan haka warhamni kuma kayi mana rahama ka tausaya mani wahdini kuma ka shiryar da ni wannan shiriya ana nihin hidayatut tawfiq ita ce kake roƙon Allah domin hidaya bi kala bi akwai hidayatul dilala akwai hidayatul tawfiq hidayatul dilala wannan ana ma'arna ita su da kansu da arna da musulmai duka ana shiryar da su amma shiriya ta nuna hanya ko Allah ta'ala yace fa amma samud ko amma samudu fa hadainahum ko amma adun fa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama ala alhuda kaga Allah yace ya shiryar da samudawa samudawa shiryayyu ne Allah ya shiryar da su amma wace irin shiriya ce an ta nuna masa hanya to tace Allah ya musu an nuna ma hanya wannan shiryar da kai ne akai amma biya hanya kalizimci biya dindindin wannan ita kuma ita ce hidayatut tawfiq wannan Allah kadai ya isa ya sanya mutun ya kowa yana iya nuna hanya wali kulli qaumin hadi kowa yana iya nuna ma hanya amma kuma ba kowa bane ake datar da shi yayi tabiya in an nuna bai a iya bayan an nuna ma ka baudi bayan an nuna ma ka shakwana bayan an nuna ma ka lankwashi bayan an nuna ma ka bandare bayan an nuna ma ka karkaci duka yana faruwa to amma nunawa wannan shine hidayatul dilala to in kaji Allah yace innaka la tahdi to ita ce ake nihi ko wa innaka tahdi waccan ce hidayatul dalala ita ce wa innaka la tahdi innaka la tahdi hidayatul tawfiq waccan Allah kadai yake yin ta to in ka ce wahdi ni wace hijira wace shiriya ce kake ni roƙon Allah hidayatul tawfiq ce kake roƙon Allah ko kuma ma a ce biyin duka domin ya hatame wa afini kuma Allah ta'ala ka kubutar da al'afiya shine kubutarwa to kuma wato shine mahi alherin abinda Allah ta'ala zai ma ya kubutar da kai daga bala'o'i gaba ɗayan su na duniya da na lahira to wanda Allah ya mai haka shikenan shi yasa wato wani da yazo dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas yace ya ma'aikin Allah ko ya mana wata addu'a wanda zan dore sai manzon Allah yace kashe ka dora roƙon Allah al'afiya sallallahu al'afiya sai ya kamar tayi kada wani bayan lokaci ya ƙara dawowa ya manzon Allah ka koya mana wata addu'a da zan dore manzon Allah yace ya Abbas ya amma rasulullah sallallahu alafiya fi dunya wal akhirah kamar wannan ba karamar addu'a bace dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'afin warzuquni kuma ka azurtani arziki na halal saboda arziki na halal yana taimaka ma mutum wajen bautar Allah eh kamar yanda in mutum ya zama talaka to yana gaba da ya ma kafirce ya ridda ya bar addini gaba daya to amma arziki na halal yana taimaka wa mutum wajen biyayya ga Allah da bin Allah sau da kafa to shi yasa manzo Allah yake wannan addu'o'in masu muhimmanci rawal arba illan nasa'i wal lafdhu li abi dawud za mu tsaya akan wannan hadisin abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ba mu lada kuna kurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu muna musu mu jara subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin.